sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya kuma da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na daren yau Asabar 15 ga watan Afrilu na shekara ta 2023. To bayan an sha labarin duniya za a ji cewa jihar Kano kamar sauran jihohi da aka sake gudanar da zaben na gwamnoni da na ƴan majalisu domin tabbatar da waɗanda suka yi nasara an yi nasarar kammala zaɓe. To sai dai an samu rahotannin cewa an sace akwatunan zaɓe a wasu mazaɓun. Sannan kuma muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba yake gabatarwa. Za kuma mu kawo muku guzirin watan Ramadana. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Babban kungiyar mayakan Sudan ta ce ta kwace fadar shugaban kasa da gidan babban hafsan sojan kasar da kuma tashar jiragen sama ta kasa da kasa da ke birnin Khartoum a yau Asabar a wani lamari ne kama da yunkurin juyin mulki. Amma rundunar sojan kasar ta ce tana mai da martani. Kungiyar mayakan RSF wacce ta zargi sojojin kasar da fara kai mata hari ta kuma ce ta kwace filayen sauka da tashin jiragen sama da ke arewacin garin Merowe da kuma El Obeid a yammacin kasar. Takamaimai dai ba a san halin da ake ciki ba. Rundunar sojan kasar ta ce tana fafatawa da dakaran na RSF a wuraren da mayakan suka ce sun kwace. Haka kuma sojojin sun ce sun kwace wasu sansanonin mayakan sun kuma musanta ikirarin da dakaran suka yi na cewa sun kwace filin jirgin sama Merowe. Babban fada tsakanin mayakan RSF da sojojin kasar na iya jefa Sudan cikin rikicin da zai bazu ko ina yayin da kasar ke fama da koma bayan tattalin arziki da rikicin kabilanci. Sannan kuma hakan na iya kawo cikas ga kokarin da ake yi na yin zabe a kasar. An fidda Prime Minister kasar Japan Fumio Kishida daga wani wurin gangamin yakin neman zabe lami lafiya bayan da aka ga wani mutum ya jefa wani abin fashewa a ta inda yake a cewar kafafen yada labaran Japan. Lamarin dai ya faru ne a wata tashar jiragen ruwa inda ake kamun kifi a birnin Wakayama a yammacin Japan inda aka shirya Kishida zai gabatar da jawabin nuna goyon baya ga dan takarar jam'iyya mai mulki a zaben kasar da ke tafi. Wani bidiyo ya nuna yadda 'yan sanda da yawa suka fuskanci wani matashi da ya sanya baƙar riga mai haɗe da hula jam kaɗan kafin aukuwa fashewar a kusa. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, a yau Asabar aka gudanar da zaɓukan 'yan majalisar dattawa da na 'yan majalisar wakilan ƙasa a ƙananan hukumomi 23 na jihar, bayan da hukumar zaben INEC mai zaman kanta ta Najeriya ta ayyana zaɓukan 'yan majalisar da aka yi ranar 18 ga watan Maris na wannan shekarar a matsayin wanda bai kammala ba. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Duk da kasancewar cikin yanayin azumi tunda sanyin safiya ne jama'a suka fito a rumfunan da aka shata gudanar da zaɓukan domin su sauke nauyin da ake kansu. A kasar rumfunan zaɓe an samu zuwan ma'aikata da kayan aiki cikin lokaci tare da soma zaɓen cikin lokaci musamman a rumfunan da ke kan tituna.
Sunana Amir Ladan. Sun karfe 7:30 nake wuranga. To gaskiya abin da zan ce dangance da zaɓen nan da ake yi yau gaskiya bai wuce alhamdulillah ba. Gaskiya al'amari duk yadda ya kamata a ce an yi zaɓe bilhaƙi da gaskiya an yi zaɓe bilhaƙi da gaskiya. Kowa ya ba da goyon baya, both parties da jama'an tsaro da kuma sauran jama'a gaba ɗaya, kowa gaskiya ya ba da nashi goyon baya ga lalura. Gaskiya an tsaya an yi zaɓe cikin tsanaki ba mu'ala.
Ni sunana Tumaila Abubakar.
Tun yaushe ka zo?
Wallahi gaskiya na dan samu tsawon lokaci wurin ga na ta san mu kusa a guda wurin.
To ya kaga tsarin zaben na gudana?
To alhamdulillah gurgudun hali tunda babu hayana babu fadace fadace ba wanda ya buge wani kaga kenan abubuwa suna tiya a wayar da aka son su tiya.
Sai dai a wasu rumfuna musamman waɗanda ba kan tituna ba an samu hatsaniya kamar yadda na tarar a wata rumfa inda ake jayayya tsakanin magoya bayan jam'iyyar APC wadda ta lashe zaben gwamna da magoya bayan jam'iyyar PDP wanda ke mulkin jihar.
Sunana Awaisu Abu Mebu, nayi zabe amma dai sai dai mun samu wasu tsirarru an tashi hankali, kuma sun tara mana hankali ana cin zarafin mu. Muna so mu tabbatar da zabe an yi shi cikin adalci cikin kwanciyar hankali, amma sun zo sun tattan mana hankali su bugi iyayen mu su zagi iyayen mu su ci mutuncin mu.
Babu jami'an tsaro a wannan rufin ne?
An kawo jami'an tsaro amma sun tadda tashi hankali har sun fara bugun jami'an tsaron har jami'an tsaron sun firgita sun tashi.
Sunana Musa Abdullahi Arufa Abu Mai Buhu magajin gari A 0018. Wala muna cikin zabe an turo muna mutane era boys da dama ga sunan duk dan PDP an hana shi ya zabe mata da mazan mu wallahi a hadda su cikin layi mun kasa yin zabe an kore agent din mu an kore kowa da ka sani don haka muna buƙatar gwamnati ta duba wa garin har ta gani cewa wallahi ba a yi zabe ba
a mafi yawan rumfuna an samar da isassun jami'an tsaro kuma suna kula da yadda lamura ke tafiya kuma masu saka ido ga zabe na cikin gida su rika zagayawa a rumfuna daban-daban suna lura da yadda zabukan ke gudana har na zanta da wasu daga cikin su
to sunana Kabiru Labaran mun samu zuwa wurare da yawa alhamdulillah duk inda muka je mu iske ana zabe kamar yadda ya kamata mutane sun fito fiye da ma sauran zabunan da aka yi a baya kuma duk inda muka je mu iske tashi hankali ba inda ake so a dan tadda wani hankali jami'an tsaro sanan
akwai wani abu da muka lura da shi a wasu runhuna da muka zagaya mun tarar da kamar wata jam'iyya ta yi domination wata kuma na hitowa ga hili ana banga kan muhin kokari kun lura da haka nan
to ni dai nawa har yanzu ban samu wannan ba amma yanzu kake kai wannan abin za mu sake duba ko mu ƙara duba mu gani
batun sayan ƙuri'a a lokacin zabe batu ne da ya kaure suna a zabukan Najeriya kuma har yanzu lamarin bai sauya ba duk da yake ba a fili ake hada-hadar sayan ƙuri'ar ba amma na lura da ana tashi yi rikici ke da keɓancewa da wasu masu zabe ana rubuta sunayensu duk da yake na yi yunƙurin ji daga bakinsu amma dai abin ya ci tura a dukkanin titunan birnin Sokoto kuwa jami'an tsaro sun saka shinge na hana zirga-zirgar jama'a Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Ta gaida Maryam Doda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. A jihar Kano, Najeriya, zaben cike gurbi na 'yan majalisar dokokin jiha da na tarayya da aka yi ya shafi kananan hukumomi 15 daga cikin kananan hukumomi 44 na jihar. Sai dai an fuskanci karancin fitar masu kada ƙuri'a. Daga Kano ga rahoton wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari.
Dukkanin wuraren da aka yi zaben an jefa ƙuri'a ne domin kammala zaben kujerun 'yan majalisar dokoki na jihar Kano. In banda kananan hukumomin fage da Tidin Wada inda aka kammala zaben wakilan majalisar tarayya daga waɗannan wurare duk da karancin fitar masu kada ƙuri'a akwai rahotannin fasa akwatuna a wasu cibiyoyin zabe kamar a Kurna da ke karamar hukumar fage da Kazurawa a karamar hukumar Gaya haka kuma an sami bayanan bakin fuskoki a wasu wuraren musamman a karamar hukumar Tidin Wada to amma duk da haka masu kada ƙuri'a sun kasance a cibiyoyin zabe da wuri a wasu yankuna na karamar hukumar Dambata inda aka soke akwatuna 81 a yayin zaben da ya gabata.
Sunana Aisha.
Na ga kin fito daga kan layin zabe.
Eh, wajen zabe na ji.
An Dangwala kenan?
Na Dangwala.
Kin yaushe aka zo nan?
Gaskiya tun yin sahu din mu kenan muka zo nan wajen.
To,
yanzu dai muna fatan ya zamanto wanda muke so shi ya kai ga nasara. Saboda ainihin wanda nake so ne ya kai ga nasara shi ya bani ƙarfin gwiwa zuwa dadin zabe.
To an bada abun hasafi ne misali?
A mu ni ba ta wannan nake ba mu dai kokarin mu kawai akan ya kai ga nasara. Kaji da ni.
Ko da yake babu yanayin rabon kayayyakin masarufi karara kamar yadda aka gani a zabukan baya amma iya cewa na bayan ne ke ci gaba da tasiri a wannan zabai na cike gurbi. Baba ya suna?
Fadi Malama.
Kaji a tsakiyar layi. Kin yaushe aka zo nan?
Sun azuba. Mu dai a wannan jam'iyya tun da aka zo mata matuƙar ciki tun ba a zo mu haka ba tun ma ba a bada kwandira miki a ciki aka zo ake ba mu naira 10 aka zo ana ba mu naira 1 da a cikin jam'iyyar mu fasa ko ba haka ba
to yanzu an ci gaba an ce ana ba da taliya ma ko
eh amma mu
duka an bayar
eh amma mu taliya amma mu
wasu garuruwa ma an ci har a tamfa aka
ba mu ma an ba mu taliya amma mu zani
to yanzu taliyar an ƙara ba da ita
ku gani ba yanzu to
waya alamun cewa yawaitar rashin kammaluwar zabe a bana da ake kira inconclusive da turanci na damun 'yan siyasa da ma sauran 'yan Najeriya har ma shugaban majalisar dokokin Kano kuma sabon wakilin majalisar tarayya ke cewa
maganin wannan inconclusive shine dama doka ce ta majalisar kasa wadda ta gyara akan dokar zabe aka fito da wannan inconclusive da duk in aka koda an yi fasa akwati ko an yi overvoting duk wanda ya rinjaye koda da kuraya daya ne shi yake sanarwa wannan dokar ta ce a akwai wasu ka'idoji waɗannan aka same su sai an tafi inconclusive so ne ina ganin bai yiwa zuwa gaba dole a cire wannan sashi na doka ya zama cewa koda an fasa akwatuna koda an duk wanda ya rinjaye da kuri'a matsawar dai wannan akwatuna da aka fasa ba su kai wani yawan da a dube su ba kawai a sanar da wannan mutumin shikenan a samu ahuwa insha Allah in Allah ya kai mu wannan wuri majalisar dokoki ta kasa za mu iya kashin iyawa duk irin wurare da suke da sarkakiya irin waɗannan a harkar zabe da sauran harkoki gaba daya insha Allah za mu iya kashin iyawa mu ga an kalle su kuma an yi gyara inda za su dace da yanayi da zamani
mazana birni da kewayen Kano dai sun bijirewa dokar hukumar yan sanda ta jihar ta hana zirga-zirgar jama'a a yayin zaben na yau inda tun sanyin safiya ne mutane suka fito domin harkokinsu na yau da kullum Mahmud Ibrahim Kwari Muryar Amurka daga Kano Nigeria
tun ga sheka Mahmud Ibrahim Kwari albarkacin wannan wata da muke ciki kuma ga malam Mahmud Inuwa Abdul Karim da nasihar azumi
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sunana Muhammad Inuwa Abdul Karim. Daga cikin abubuwan da ya kamata al'umma musulmi su rinka yi a watan Ramadan musamman shine yawan karanta Al-Qur'ani. Domin karanta Al-Qur'ani a cikin Ramadan yana da falala yana da daraja fiye da watan da ba shi ba. Domin ya inganta hadisi aka ce ai Ramadan shaharul Qur'an akan kira shi da wata ne na Al-Qur'ani. Magabata sun kasance koda wajen da suke karatu ka daban-daban za ki samu sirri amma sun maida hankali akan abin da ya shafi Al-Qur'ani. Ni har ma su rinka bude wasu ɗansu majalisoci wannan na farko kenan sannan na biyun su an so yawan sadaka sadakan da aka yi ta a cikin Ramadan tana da lada tana da fifiko fiye da wanda aka yi ta ba cikin Ramadan ba ya inganta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya sayar da mai azumi za a bashi ladan mai azumin ba tare da an tauye ma mai azumin ladan shi ba sannan kuma yake cewa wanda ya sayar da mai azumi yana da ladan mai azumin duka ire-iren wannan abubuwa ne wanda yake nuna tasirin azumi ko ku abubuwan da aka bi so a yi shi a cikin Ramadan sannan da gaske kuma an so kawar da saba dake tsakankanin al'umma idan da kana da sabani tsakaninka da wani to bai kamata ka bari wannan sabanin ya shigar da kai cikin Ramadan ba an so a rinka yawan yafiya yawan ambaton ubangiji zikiri a kowane lokaci waɗannan suna daga cikin abubuwan da aka so a rinka yi sannan kuma umarni da kyakkyawa da hani da mummuna da nisantan abubuwan da yake sawo rage ladan azumin ko ma kare azumin gabaki daya duka waɗannan abubuwa ne da ya kamata al'umma su lura da su kuma abubuwa ne wanda za su yi musu amfani kuma abubuwa ne ake son ya zama mutum yana dabbaka su a cikin watan Ramadan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu sanya mu cikin waɗanda za su aikata abin da yake so ya yarda da shi kuma ya dace da mu duniya da lahira ya karba mana ibadun mu
amin Allah ya saka da alherin kuma ya sa a kiyaye masu sauraro wannan shiri na zuwa muku ne kai tsaye daga birnin Washington DC akan mitoci 26, 25 da 31 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 zangon FM a duk lokacin da ake so kuma za a iya zuwa shafukan mu a voahausa.com ko kuma shafin sashen hausa.com yanzu ga shirin mu na gaba
masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya dan Allah a tambaya mana masana wace kasa ce ku al'umma ke yin mafi tsawon sa'o'in azumi ko mafi gajartar sa'o'in azumi a duniya masu tambayar Zakariya Salihu gidan Rumji da Adamu Shamuwa mai dawaki shikal jamhuriyar Niger za kuma aji maimaitin tambayar nan kan dalilan kasashen Mali da Burkina Faso na shirin kulla yarjejeniya da kasar Rasha da kaurace ma kasar Faransa da kuma yadda al'amarin zai kasance masu tambayar idan an tuna sune Babandi Mamman Bandi da tasu unguwar Tudu da Magarran da Isuhu Madattai da Ali Sarkin Yaƙin Nima da shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura bari mu fara da ansarar tambaya kan wuraren da aka fi tsawon sa'o'in azumi da wuraren da aka fi gajartar sa'o'in azumi a duniya idan masu tambayar da ma sauraron masu sha'awar ji na tare da mu ga wakilinmu a shiyar Adamawa da ansar da ya samo daga Dr. Adamu Baɗikwai malami a kwalejin horar da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola jihar Adamawa Najeriya wanda yake
Assalamu alaikum Malam Zakariya da kai da mai suna na Malam Adamu Shamuwa mazauna Niger ga tambayar ku nan wacce kuke so ku san cewa wacce kasa ce al'ummar ta suka fi daukan mafi tsawon lokaci suna ko sa'o'i suna azumi da kuma inda ake da karancin tsawon lokaci wajen azumi to a takaicin takaitawa dai ina iya ce muku cikin kasashe 195 da muke da su a duniya kasar da aka fi ko kunci al'ummar ta suke daukan tsawon lokaci suna azumi a kowace rana ita ce kasar Iceland saboda kasar Iceland garenta mafi yawa shine a samu awa 3-4 zuwa 5 baya wuce haka to kamar a wannan shekara da muke ciki a awa 2 ne ma suke samun dare to kaga kenan in haka ne a cikin awa 24 in kai kiyasta zaka tarar cewa suna wajin awa 22 suna azumi saboda daren su awa 2 ne kacal to kasa kuma wacce zamu iya cewa mafi karanci shine mu ce kasar South Africa Afirka ta kudu saboda nan ne inda ake samun awa 11 karkari awa 12 ana yin azumi tsakanin huduwar rana zuwa faduwar ta to tunda yake a musulunci kaidar ita ce yaushe alfijir yake to fijir keto alfijir nan ake dakatar da cin abinci sannan ko faduwar rana da wannan ake aiki ayi bude baki to a maganar al'umma sai in ce maka Allah cikin hikimarsa akwai waɗannan mutane da suke wakan tsibirin wakan ko tsaunukan wakan wani gari ne kusan za a ce wanda yake akan dutse ne mafi yawancin sa a kasar Oman so kuma rana ta kan hudo ne karfe 10:11 sannan kuma ta fada karfe 2:30 to kaga kenan nan abinda ake samu shine awa 3:30 kuma mutun ya sha azumin sa ya je iya abinda Allah ya diba masa kenan tunda yake ana kididiga ne a musulunce da hudowar rana da kuma faduwar ta to sai dai kuma yana da kyau har ila yau na muku karin bayanin cewa fa a duniyan nan yadda take da yawa kamar da na ambata muna da musulmi wajajen miliyan dubu biyu a duniya to wasu kasashen kuma misali idan ka je wajajen su Alaska zaka tarar cewa ranan ga ta nan ne ma babu ba dare gabaki daya to watakila zai burge ku kusan su kuma wadannan mutanen da babu dare a wajen su ya suke yi to abinda suka yi shine suna kiyasi ne suka dauki kasar Saudiya musamman ma Makka sai zamana suna amfani da lokacin Makka ne lokacin da ake bude baki a Makka su ma lokacin suke bude baki lokacin da ake suhur a Makka su ma a lokacin suke suhur nasu to amma kuma wani abu wanda yake da kyau ku sani shine yawanci abubuwan da suke faruwa na canje-canjen lokuta ba lalle ne in misali a bana an yi awa 13 ana azumi saboda yanayin da ke faruwa a baɗi ma a samu awa 13 ba abubuwan su kan caccanja ne dangane da yadda ita rana take juyawa a duniya ko kuma duniya take kewaya rana sai mu tarar cewa yanzu misali sai muka dubi kasar Indonesia ka dauki kasar Kenya ka je kaman Pakistan Karachi da kuma New Delhi a kasar India zaka tarar cewa azumin da suke yi baya wuce awa 13 da 'yan mintoci zuwa 14 to amma kuma in ka duba wannan din sai ya so yayi kama da tali in ka dubi kasar ita Saudi Arabia ka dubi Dubai ka dubi irin su Qatar da Egypt kusan da Nigeria nan kuma sai ka tarar shi ma baya wuce awanni 13 ne ko tsakanin 13 ko da 14 idan yayi tsawo sosai a wasu lokuta sukan kai ma har awa 15 to abinda nake so ku fahimta shine babu lokaci wanda za a ce shine kadai kullum a haka yake tafiya in ka dubi misali kaman in ka dubi Faransa sukan yi awa 16 zuwa 17 haka in ka dauki London Ingila su ma sukan yi awa 16 zuwa 17 to haka nan kuma wasu bangarori na Jamus su ma zaka tara sukan yi awa 17 to wannan shine abin da yake faruwa a duniya ina amsa tambayar ku a daidai shine Iceland ita ce kasar da take da mafi tsawon lokaci na azamtan azumi inda ake samun awa 22 in kuma an samu wani lokaci watakila ya dan koma baya awa 21 zuwa awa 20 to haka kuma al'ummar da suke azumin su cikin sauki sune mutanen Wakan na Oman wanda yake su azumin su baya wuce awa 3 da rabi saboda haka yanayin wurin su yake hudowar rana da faduwanta awa 3 ne da rabi to da fata dan kadan da na sama muku zai dan kara muku haske akan yanayin lokuta na azumi a fadin duniya na gode
sai kuma ansar tambaya ta biyu game da dada kaurace ma Faransa da kuma karkata zuwa garasha da kasashen Mali da Burkina Faso ke yi ga kashi na daya na ansar da wakilin muryar Amurka a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga wurin Professor Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero ta Kano wanda yace
da Mali dai da Burkina Faso a kasashe ne makota kuma rainan Faransa suna fama da rigingimu na tashe-tashen hankali musamman wanda ake cewa ƴan alƙa'ida din nan wanda suke samun ƙarin ƙarfi a wa'annan ƙasashe to wannan shi yasa aka samu juyin mulki ita kuma Faransa uwar gijiyar wa'annan ƙasashe suna zarginta da katsalanda a cikin al'amuran su sannan wa'annan gwamnatoci da suka juyin mulki na soja ba su samu karbuwa ba domin itsu yammacin turai suna alaka ne cewa ba su yadda da gwamnatin juyin mulkin soja ba sai dai ta fara hula to kasashen suna fama da wannan tashi-tashi hankalin wannan shi yasa suka yi alaka da Russia kuma alaka su ta soja ce wanda za a tallafa suke neman taimakon sojan ita Russia domin su kawo galaba su ci galabar wannan yaki misali ita yanzu Burkina Faso wadda ita ce ta yi juyin mulki na bayan nan kusan wannan alƙa'ida sun kwace fiye da rubu'in kasar wato ɗaya bisa hudun kasar suna hannun wa'annan ƴan alƙa'ida don haka yakin yana fitowa yana matsowa kaman zai kwace kasar wannan yasa suka
neman mamaye kasar
to alaƙar da suka shiga da ita ta soja ce a zo a taimaka su kawo wannan yaki sannan kuma ya tallafa wa gwamnatin ta samu gindin zama to ina ga wannan ba zai kai ga cewa Faransa za a canza ta ba har a ce an cire yaren Faransanci a koyar da Rasanci har kuma a ce an canza kudin Faranshi wannan franc da suke fama da shi ko sefa a ce an koma rubles ina ga ba za ta kai ga hakan ba da domin alakar ga iyayen da ta tsaya
mana ita wannan alaka za a iya cewa ta wucin gadi ce da zarar al'amura sun jideta waɗannan ƙasashe biyu na sha'anin yaki dan za a iya cewa kuma za a rufe ta kenan
na ga koda ba a rufe ta ba a hankali dai za ta iya raguwa ta mutu domin me domin ita ai Faransa yanda tawa kasashen da tawa mulkin mallaka ta rike su ne ka
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Professor Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero ta Kano da Dr. Adamu Baɗikwai na kwalejin horar da malamai ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ke jihar Adamawa Najeriya sai kuma wakilanmu a shiyoyin Kano da Adamawa Mahmud Ibrahim Kwari da Muhammad Salisu Lado ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu wassalam
ta kai she kamalin Ibrahim yanzu kafin mu karkar shirin ga wannan sakon ya salamu
ya na nuna sosai cikin wahala da talauci abinda ake ce ma bakin talauci ja dukkanin ranci tunda uwata ta kai ni wannan makarantar ta kama hannuna ta ba yar uwana ta ce ta rike ni ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na kenan da dorina ake mini bulala mai baki biyar wato in yaran sun yi barna ina ce ba ni bane ni ne shi annin bulala kowani walakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki gane shi tunda aka kai ni wannan ɗakin nan aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na shekara daidai 25 nake biyan kuɗin ɗaki dan yi tallan duba kaina in biya kuɗin asibiti in biya kuɗin ruwa in biya kuɗin light in biya kuɗin daki in kuma nemi abin da idan na haihu zan ci da kaina asibiti in kuma nemi abin da ina haihu zan sayi rago in bayar a ce miji na ya sai ai sunan ya na dafa wake na kudaye ka na kuma dafa wake na kuma aza wake ina tallanna na kuda saboda ina neman kudin da dan je asibiti
kallabin shirin na wannan makon Fatima Muhammad Watara da ake wallakabi da dangana sabili da kalubale da ta fuskanta a rayuwa kada ki bari a baki labari ko kuma ki zama yar kallo ke ma kina iya shiga wannan shirin murya Amurka duniya a tafin hannunki mata kuna kokari wani haka ne yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labarai a takaice.
Babban kungiyar mayakan Sudan ta ce ta kwace fadar shugaban kasa da gidan babban hafsan sojojin kasar da kuma tashar jiragen sama ta kasa da kasa da ke birnin Khartoum a yau Asabar a wani lamari mai kama da yunkurin juyin mulki amma rundunar sojan kasar ta ce tana mai da martani. Kungiyar mayakan RSF wacce ta zargi sojojin kasar da fara kai mata hari ta kuma ce ta kwace filayen sauka da tashin jiragen sama da ke arewacin garin Merowe da kuma El Obeid a yammacin kasar. An fidda Prime Minister kasar Japan Fumio Kishida daga wani wurin gangamin yakin neman zabe lami lafiya bayan da aka ga wani mutum ya jefa abin fashewa a ta inda yake a cewar kafafen yada labaran Japan. Lamarin dai ya faru ne a wata tashar jiragen ruwa inda ake kamun kifi a birnin Wakayama a yammacin Japan inda aka shirya Kishida zai gabatar da jawabin nuna goyen bayansa ga dan takarar jam'iyya mai mulki a zaben kasar da ke tafe. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya a yau Asabar aka gudanar da zabukan yan majalisar dattawa da na yan majalisar wakilan kasa a kananan hukumomi 23 na jihar bayan da hukumar zaben INEC mai zaman kanta ta Najeriya ta ayyana zabukan yan majalisar da aka yi ranar 18 ga watan Maris na wannan shekarar a matsayin wanda bai kammala ba.
Kuma sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu aje mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi da engineer mu ne yanzu Rob McLean. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatan ku kwana lafiya. Ma'assalam.